بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 6 ga watan Rabiul Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 26 a cikin karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya na Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama At-Tahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya karshen lamba ta 66 daga cikin wato kebobi da ko lambobi da malam yake kawo mana aqidu na ahlus sunnati wal jamaa shine bayani akan abin da ya shafi imani inda malam yi mana bayani cewa abinda ake nufi da imani shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar alkiyama da kuma kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri mai zaki da kuma mai daci cewa duka wannan daga wajen Allah subhanahu wata'ala suke sannan kuma dukkanin mu mun yi imani da haka gaba daya kuma ba mu rarrabe tsakanin wani cikin manzanninsa kuma muna gaskata su dukkan su akan abin da suka zo da shi kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce cewa insha Allah ta'ala zamu yi bayani zamu kara bayani akan abin da ya shafi walintaka karkashin gaban da muka karanta inda malam yake cewa wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai gaba dayan su waliyan Allah ne duk wani mu'mini waliyin Allah ne amma malam yace wa akramuhum inda Allah atwa'uhum wa atba'uhum lilqur'an mafi falalansu mafi darajansu a wajen Allah shine wanda yafi yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya wanda kuma yafi bin abinda Allah tabaraka wata'ala ya saukar na alqur'ani inda aka ce yayi yake yi inda aka ce ya bari yake bari wannan shine mafi matsayi a wajen Allah wannan shine mafi daraja a wajen Allah to abu na farko shine dukkanin mu'minai waliyai wato dukkanin mu'minai masu imani waliyan Allah ne walintaka an samu ta ne daga lafazin alwilaya lafazin alwilaya wato yana nufin diddul bughd shine kishi yanki kaga ai kiyayya kishi yanda shine soyayya ila ka ce ga kiyayya a to aka sanda kuma shine soyayya to lafazin wilaya
abinda ake nufi da shi a babin aqida shine kauna dake tsakanin Allah da bayyansa. To wannan wilaya din kuma ta kasu kashi biyu, akwai alwilayatul amma akwai alwilaya alkhassa. Alwilayatul amma shine gamagarin kauna dake tsakanin Allah da bayyansa. Duk wani bawan Allah, Allah yana kaunar sa a matsayin shi na cewa shi din shi bawan Allah ne. Amma wilayatul khassa, alwilaya alkhassa, wannan shine ke bantacciyar kauna da Allah ke mazababbu cikin bayinsa, sune masu imani da tsoron Allah, masu imani da takawa, sune waɗanda Allah ke musu ke bantacciyar kauna. To a cikin waɗanda Allah ke kaunan su ake bance ke bantacciyar kauna, kauna ta musamman din, su masu imani da takawa din, su ma kuma mataki mataki ne, gurgudan imanin mutum, gurgudan tsoron Allah sa, gurgudan kaunar da Allah madaukakin sarki yake yi mishi. To siffan masu imani, siffan waliyan Allah shine abu guda biyu: al-imanu wa taqwa, imani da kuma taqwa. Imani shine kamar yadda muka ji, imani da Allah a matsayin sa na Ubangiji, imani da Allah a matsayin shi na abin bauta, imani da Allah subhanahu wata'ala wajen sunayen sa da sifofin sa, imani da mala'ikun Allah, imani da manzannin Allah, imani da littafan Allah madaukakin sarki, imani da ranar alkiyama, imani da kaddara mai dadi da mara dadi. Wannan shine imani. To in mutum ya cika waɗannan siffofin, to ya zama mai imani. Shi kuma taqwa, abinda ake nufi da shi shine imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, yin abinda aka ce kai da kuma nisantar abinda aka hana. Abinda aka ce kayi kayi, wanda aka ce ka hana kuma ka nisance shi gaba daya, wannan shine taqwa, wannan shine tsoron Allah. Ma'ana in ka so ka ce taqwa shine kiyaye dokokin Allah a zahiri da kuma batini, wannan shine taqwa, wannan shine tsoron Allah. Shine Allah yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Waliyan Allah babu tsoro tattare da su, ba bakin ciki. Su wane ne waliyan Allah? Alladhina amanu, su ne waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaqun, sannan kuma suke tsoron Allah. Masu imani da tsoron Allah su ne waliyan Allah. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, suna da bishara kyakkyawa a nan rayuwar duniya, sannan kuma da kuma lahira in an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yana da kyau mu fahimci suwane ne waliyan Allah, suwane ne waliyan Allah na gaskiya. Waliyan Allah su ne waɗanda suke imani kuma suke tsoron Allah, wannan shine walintaka. Sannan ita walintaka ba a tahaddi da ita. Tahaddi shine mutum ya ce bari in nuna muku cewa ni waliyin Allah ne, ga kuma karama ta nan. To wannan takara da mutum zai yi da wata karama, alama ce ta cewa shi din ba waliyin Allah bane. Dan yana daga cikin abin da ya kamata kuma mu fahimta karkashin walintaka shine ita walintaka ba wajibin zaman ka waliyi bane sai ya zama kana da karama, ba wajibi bane. Ba wajibi bane na cewa wai kafin ka zama waliyi wai sai ya zama kana da wata karama, wannan ba wajibi bane. Yana cikin abin da mutane suke faduwa akai, shine mutane sai su dauka cewa wai dole ne kafin ka zama waliyin Allah sai kana da wata wato karama, wani abin da kake wanda yake khariqul lil'ada, ya saba ma al'ada tukunna, kafin a yadda cewa wani waliyin Allah ne. To asali shi waliyin Allah na gaskiya baya son nuna kanshi, shi waliyin Allah na gaskiya baya son nuna kanshi. Duk wanda ya fito yace bari in nuna muku shi waliyin Allah ne, to wannan waliyin shaidan ne. Duk wanda yace bari in nuna muku karama ta, to waliyin shaidan ne. Dan dama waliyan Allah ya gaya bana iri biyu ne, akwai awliya illahi, a awliya ullahi, akwai awliya ushaitan. Faqatilu awliya ash-shaitani inna kayda ash-shaitani kana da'ifa. akwai waliyan Allah akwai waliyan shaidan eh to mutane da yawa suna daukar kalmun walintaka suna jirkita ma'anarsa suna mai da shi wani wajen da ba nan Allah madaukakin sarki ya ajiye wannan kalma ta walintaka ba saboda haka ita walintaka shine tsayuwa akan imani da kuma tsoron Allah ka kiyaye imani sannan ka kiyaye tsoron Allah to wannan ita ce walintaka wannan shine walintaka duk wani abu bayan wannan to ba sunan shi walintaka ba a sunan shi walintaka ba muna fahimta ku saboda haka kal mutane a zo a rude ku wani ya ce to bari in nuna muku karamata bari in nuna muku cewa ni din waliyi ne a'a annabawa ne Allah yake ba su mu'jiza dan su isar cewa su din annabawa ne ma'ana Allah ya daura mu manzanni annabawa da manzanni su isar mu mutane cewa din su din annabawa ne da manzanni so a cikin mutanen akwai waɗanda za su nemi ƙaryatawa akwai waɗanda ba za su yadda ba to sai a ba mu annabawan mu'jiza dan su nuna mu mutane gaskiyar cewa su din manzannin Allah ne amma walintaka dan kai waliyi ne in ma kai waliyin ne to ba wanda ya saka ka gaya wa mutane kai waliyi ne ba wanda ya saka ballanta na a ce sai an baka karaman da dole sai mutane sun yadda cewa kai waliyi ne ba wanda ya saka babu saboda ka duk wanda yace shi waliyi ne yace kuma bari in nuna muku cewa ni waliyi ne to duk abin da yayi ku tabbatar cewa wannan ka'idan saharu a ayunan nasu ne ya sirce idanun mutane ne kawai amma ba wata karama bace sihiri ne rafa'ido ne so shi mai tsoron Allah waliyin Allah mai tsoron Allah wato karaman tana bayyana amma shi kokarin boye ta ma yake baya so ta bayyana baya so ma a gane cewa shi din yana da wani abu baya so sai dai ma wani lokacin ma karaman ma ta bayyana wasu mutane ne ma za su gane karaman ba shi ba ba wai shi ya tara mutane ce bari nuna muku ni waliyi bane a'a to ballantana kuma a ce dole sai an kirkiri karamomin ƙarya dan a jingina ma wasu waliyai garin haka ayi ma Allah ƙarya garin haka ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya eh a ce Allah ya ba mu wani karama bayan kuma Allah bai bashi ba a ce wani ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayi da karama iri kaza da kaza bayan kuma ƙarya ne wannan kuma naqidul iman ne yana warware imani kai ma Allah ƙarya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to duk inda kuma waliyan Allah na gaskiya suke masu imani duk inda waliyan Allah na gaskiya suke masu imani to Allah yana tare da su kuma idan wani ya kawo musu farmaki to Allah ne mai tsare musu inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu Allah shike bada kariya ga masu imani shike tara fada wa masu imani duk wanda ya tara fada da masu imani waliyan Allah na gaskiya to ya taro fada da Allah ne ya taro fada da Allah ne Allah kuma ba wanda ya sai ci galaba akan shi wallahu ghalibun 'ala amrihi Allah shike cin galaba akan al'amari kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah yace wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace rundunonin mu masu gaskiya wadanda suka tsayu akan addini na na gaskiya suka tsayi akan littafi na da sunnar manzo na sallallahu alaihi wasallama Allah yace wadannan sune masu cin galaba sune za su yi galaba ita ko ƙarya da bid'a da shirka koda kaga ta yu a karan farko ba ta lokaci fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a ba ta lokaci kun face za ta washe Allah kuma dama ya buga mana misali na in kana so ka gane yadda ƙarya da gaskiya take Allah ya buga mana misali da ruwan sama yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamal as-sailu zabadan rabiya Allah ya ce Allah ya saukar da ruwa daga sama da ruwan nan ya sauka sai lambatu kwari hanyoyin ruwa sai suka ɗebi ruwan iya gwargwadon ƙarfin gwargwadon girman su kowane lambatu ya ɗebi ruwa gwargwadon girmansa gurgudan fadinsa idan mai fadi ne ya dibi ruwa da yawa idan karabi ne tsukakke ya dibi ruwa dan kadan amma Allah ya ce fahtamal sailu zabadar rabiya a lokacin da ruwa ke gudana a cikin lambatu ba zallan ruwan ne ke tafiya ba sai ya debo datti da kumfa da wane ne amma Allah ya tafi can gaba sai ce fa amma zabadu fayadhhabu jufaa kumfan da karkacin zai tafi a banza zai washi amma wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard abinda ke amfanan mutane shine zai tabbata a bayan kasa ma'ana shine a asali yadda tsarin yake a karan farko in za a yi karan batta tsakanin ƙarya da gaskiya to zaka ga ƙarya zaka ga ƙarya wato ita ce a sama tana hauragiya tana ihu tana kumfa tana wane ne in ba ni ba amma Allah ya ce ka bata lokaci fa yadhhabu jufaa za ta tafi a banza wa amma ma yanfa'un nas abinda ke amfanan mutane sunna gaskiya to fa yamkuthu fil ard wannan shike dawoma a bayan kasa saboda haka nasaran tana ga masu gaskiya nasaran tana ga masu gaskiya Allah kuma shike tsayawa akan masu gaskiya saboda haka mu fahimci wannan shine asalin walintaka ta musulunci eh walintaka ba bugun kilji ake da ita ba walintaka ba takara ake da ita ba walintaka ba cewa ake ku zo in nuna muku cewa ni wali bane ba wanda Allah ya bashi wannan babu Allah ya samu dace to zamu tashi inda malam yake cewa wa ahlul kaba'iri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fin nari la yukhalladun wato ma'abota manyan laifuffuka a cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a dawwamar da su a cikin wutan jahannama ma'ana idan mutum ya mutu yana da tauhidi to koda kuwa a ce ya mutu da manyan laifuffuka yayi kaba'irul dhunub to wannan ba a dawwamar da shi a wuta ba za ka ce shi wannan dan wuta bane shi a'a idza matu wa hum muwahhidun idan sun mutu da tauhidi idan mutun ya mutu da tauhidi to aslan ba ma ka dawwamar da shi a wuta ba ka kama sunansa ka ce wani dan wuta ne wannan ba musulunci bane musulmi ya mutu akan tauhidi akan bautan Allah shi shi kadai amma ya mutu yana wasu laifuffuka ya mutu yana kaba'irul dhunub ya mutu yana zina ya mutu yana luwadi ya mutu yana kaza waɗannan laifuffukan da yake yi sunan su kaba'irul dhunub ba su fidda shi daga musulunci ba so ba za ka yi amfani da tsuran su waɗannan laifuffukan ka ce wani dan wuta bane ballantana kuma har a dawwamar da shi a cikin wutan to koda kuwa an je lahiran Allah ya kaddara ya shiga wuta bisa adalcinsa to ba zai dawoma ba ba zai dawoma ba so ka'idar Allah ita ce duk wanda aka je lahira da laifuffuka ya tafi Allah ya yi masa afuwa ba a kai shi wuta bai kai shi aljanna wannan falala ce ta Allah wanda kuma Allah ya ga dama ya yi mishi azaba kafin ya kai shi aljanna wannan kuma adalci ne na Allah adalci ne na Allah ita wancan falala ce dama falala kuma ana bada ita ne ga wanda mai bada falalan ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kuma adalci shine dama asalin yadda ake mu'amalantar kowa adalci kamar yanzu misali a ce dukkan mun nan ma'aikata ne an dauke mu aiki ana biyan mu salali kuma kowa ya tsayu akan aikinsa da aka zo wata ta zo ƙarshe sai aka ba mu kowa salarin sa asali na haƙinka an dauke ka za a baka salari a wata 50,000 kowa sai aka bashi haƙinsa to shi wanda ya dauke mu aiki misali mai ma'aikata ko wani makamanta haka sai ga ya zabi wani mutum ɗaya ko biyu a cikin mu sai ce to na ƙara maka akan salarin da nayi maka alƙawari da duk kowa 50,000 amma kai na baka 100,000 kaga wannan 50,000 da aka ba mu kowa shine adalci ko an ba mu kowa hakkin sa wannan 50,000 da ya kara wa mutum biyu ko uku wannan kuma falala ce ba za ka zo ka ce dan me za a ƙara ma wani ni ba ƙara ma ya ce a'a dama ai tun farko nawa muka yi da kai za a baka to kaga walillahi al-masalul a'la Allah madaukakin sarki ya saukar da dokoki da ayoyi ya ce kar ayi zina kar ayi sata kar ayi luwadi kar ayi ƙarya kar ayi kaza ya ce duk wanda yi in kai kaza ga hukuncinka in kai kaza ga hukuncinka in kai kaza ga hukuncinka to adalci shine kana yin kaza din nan to a maka hukunci wannan shine adalci ba yafiya adalci kenan to falala kuma shine in kai sai a yafe maka to wannan falala kenan to duk wanda Allah ya masa mu'amala irin ta adalci ba zai kai labari ba in dai adalci ne Allah zai maka tsakaninka da Allah ya maka adalci ba za ka yi labari ba dan shi adalci shine tit for tat kana yi ba daga kafa shine adalci kar a ƙara maka akan laifin da baka yi ba a ce kai wanda kai mai kyau kar a rage maka wannan shine adalci falala kuma shine in kai mai kyau a ninka in kai mara kyau a yafi wannan shine falala shine falala to duk musulmin kirki roƙon Allah yake yi ya sa shi cikin falalansa ba adalcinsa ba dan in adalci ne tsakaninka da Allah ba za ka yi labari ba ba za ka yi labari ba muna fahimta ku Allah ka sanya mu cikin falalanka saboda ka a duk wanda ya mutu in dai ba akan shirka ya mutu ba to ba akan shi wuta ba akan shi wuta amma in mutun ya mutu akan shirka to wannan ba a shakkan tafiyar sa wuta ba a shakka mutun ne ya mutu ya ga ce ai ya mutu ne akan aqidar komai Allah to wannan ko shakka kar kai akan dan wuta ne shi khalidan fiha abada ko shakka kar kai eh saboda ya mutu akan shirka Allah kuma ya faɗi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana masa shirka Allah baya yafewa Allah baya gafarta masa saboda haka malam yace to duk wanda ya mutu cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tauhidi koda yana aikata manya-manyan laifuffuka to ba a kai shi wuta ko a dawomar da shi a wuta ba'da wa illam yakunu ta'ibina koda kuwa ya mutu bai tuba ba in dai ba shirka ya mutu yana yi ba to na farko dai shi Allah yayi alƙawarin ba zai bar shi da dawoma a wuta ba sannan na biyu kuma kai ba wanda ya saka kace dan wuta ne shi ba wanda ya saka koda kuwa ya mutu yana yin zunubi eh koda ya mutu yana yi abinda ma ake so daga gare ka shine ai ka roƙa masa gafaran Allah a roƙa masa afuwa daga wajen Allah ba ka tabbatar da cewa shi dan wuta bane matukar ba mutuwa yayi akan shirka ba matukar ba mutuwa yayi akan shirka ba shi yasa a muke kiran ƴan uwanmu da cewa abubuwan da suka dauka na shirkoki suke mu Allah tarayya da wasu cikin waliyai da shehunnai da annabawa su tuba saboda laifi ne mai girma da Allah ya alƙawarin ba zai yafe shi ba in ka mutu kana shirka idan aka ce kuma in ka mutu kana shirkan nan kar ka dauka cewa wai ana nufin zallan mai bautan gumaka ko zallan mai bautan rana ko mai bautan duwatsu ko mai bautan kaza duk wani abin da ka bauta masa in dai ba Allah bane sunanka mushriki komawa ka bauta in dai shi din ba Allah bane to sunanka mushriki to kuma idan ka cire Allah sama da ƙasa kowa bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda sama da ƙasa kowa bawan Allah ne Allah kadai shine Allah kowa bawan Allah ne to duk wanda ka bauta masa kuma koma bayan Allah ba Allah bane shi to sunanka mushriki duk wanda ka bauta mishi koma bayan Allah kar ka ce har da wani shi yasa Allah in yazo fadin kar ku bauta mu wani koma bayan Allah baya tsayawa lissafa maka da wani da wani da wani ko sai ce min dunillah koma bayan Allah in dai sunan shi ba Allah bane eh to ba abun bauta bane ba sai ka ce da wani ba in dai ba Allah bane shi to ba abun bauta bane muna fahimta ku ba abun bauta bane saboda ka kun ga lamarin tauhidin nan shine babban abin da ya kamata mu maida hankali akan shi mafi girma duk abin da ka gyara wallahi in baka da tauhidi aikin banza ne aikin banza ne
yasa musamman zaka ga wasu suna guluwi wajen haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya dauki haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingi ya dauki haƙƙin Allah ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh har dake jin wani shashashawa yana cewa wai yanzu
wai ya zama laifi wai din ka ce wai kayan Allah ne annabi ne wai ka zama laifi ai duk wanda yace kayan Allah ne annabi ne bakin mushriki ne duk wanda yace kayan Allah ne annabi ne mushriki ne mushriki ne yanzu wannan sama da ƙasa da aka halitta kana da ayan Qur'ani da Allah ya gaya maka da shi da annabi suka yi tarayya suka halicci sama da ƙasa akwai inda zaka samu wannan kana da hadisin da manzo Allah ya gaya maka cewa da shi da Allah suka yi tarayya suka halicci sama da ƙasa akwai inda zaka samu wannan to kenan ya nuna in kace sama da ƙasa na Allah ne sama da ƙasa na annabi ne wa ka kareta Allah Allah cewa lahu mulkus samawati wal ard mallakar samai da kasai na Allah ne sai kace kuma na annabi ne to yanzu ka kareta wannan ayan ta Qur'ani kaga ka zama kafiri zindiki ka zama kafiri babu kuma inda manzo Allah ya taba ce maka kayan Allah na shi ne manzo Allah bai taba faɗin haka ba wai abin da yake nufi kayan Allah na annabi ne haƙƙin Allah haƙƙin annabi ne in za a bauta ma Allah to a bauta ma annabi kuma shi kan shi fa hankalinsa ya raya masa cewa ƙarya yake da yace kayan Allah na annabi ne shi kansa ya san ƙarya yake bayan bidiya suna ikrarin wai sun fi mu istighfari ba to yanzu ka dauki istighfari laifi kai ma Allah kana neman gafaran Allah sai ka ce mi astaghfirullah duk yadda dan bid'a yake kururuwansa ka taba jin masallacin dan bid'an da aka zo aka ce astaghfirur rasula ka taba jin da aka yi haka wai ishara ce zuwa ga cewa fa shi kanshi dan bid'an ya yarda akwai inda sunan Allah ne yake hawa sunan manzon Allah baya hawa wajen baya hawa go shi yasa har waɗanda suke laifi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wai walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah sai ya ce mi wastaghfara lahumur rasul ina ma da a ce lokacin da suka yi laifuka suka zalunci kansu sun zo sun same ka su roki gafaran Allah manzon Allah ya taya su roƙon gafara ba ya gafarta musu ba ba wa ghafara lahumur rasul ba wastaghfara lahumur rasul manzon Allah ya roƙa musu gafara sai ya ce la wajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai karban tuba mai jin kai ashe karban tuba manzon Allah baya yi wa ke karban tuba Allah dakan an zo tuba wajen wa ake tuba wajen Allah wajen wa ake neman gafara wajen Allah wa idza qila lahum ta'alu sai ce mi yastaghfir lakum rasulullah bai ce yaghfir lakum rasulullah ba manzon Allah ya roƙan muku gafara kai akwai waɗanda ma Allah ya ce manzon Allah ma in ka roƙan musu gafaran ma Allah ba zai yafe ba yanzu inda haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah ne ai manzon Allah cewa koli ya yafe musu to sai Allah ya ce ku zo manzon Allah ya roƙan muku gafara sai Allah ya ce ma akwai waɗanda ma in manzon Allah ma ya roƙan musu gafara in zai yi so 70 Allah ba zai karɓa ba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum in Allah ya ce ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu gafara in za ka roƙan musu gafara so 70 Allah ba zai taba yafe musu ba ku kalli maganar ba cewa Allah ya yi fala yaghfir Allah lahum ba zai ce falan yaghfir har abada Allah ba zai yafe musu ba har abada kaga kenan ya nuna haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah daban sannan in ka zo wajen aikin haji in dai ka ce da Allah da annabi ɗaya ne haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah ne to in ka ce labbaik allahumma labbaik sai ka ce labbaik labbaik rasul ka taba jin dan bid'a da yi wannan ya nuna nan ma dan bid'a ya yarda sunan Allah ne kadai yake hawa wajen sunan manzo Allah fa baya hawa baya hawa ya yarda cewa sunan manzo Allah baya hawa gun amma kuma dai da ya ce maka wai da Allah da annabi wai ɗaya ne kuma shi dan bid'a wai zai ce maka wai wai annabi shine farkon abinda Allah ya fara halitta to yanzu tambaya ita ce dan Allah ka fa yadda Allah shi ya halicci annabi ka yadda Allah shi ya halicci annabi ninda ka ƙaryata manzon Allah manzon Allah cewa abu na farko da Allah ya fara halitta shine alƙalami kai kuma ka ce abu na farko da Allah ya fara halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aje a haka sallamna jadalan amma wa ya halicci manzon Allah yanzu kenan da mahalicci da abin halitta sun zama daya ai bare shi zama daya ba sannan duk haukan dan bid'a da hauma haumansa ya yadda fa manzon Allah haihuwansa akai ba dan bid'an da yake da ja da wannan kowa a cikin su ya yadda manzon Allah haihuwansa akai shi yasa har rana suka ware na bid'a na murnar ranar haihuwansa to in har ka san Allah da manzon Allah ɗaya ne to ya kamata ka samu ranar haihuwan Allah shi ma ya kamata to in har kai yadda Allah lam yalidu wa lam yulad ni shi ko manzon Allah har munnan haihuwansa kake yi to ya nuna aikin kama bid'ar kama ta nuna maka Allah daban manzon Allah daban bid'ar kama ta nuna maka wannan bid'ar ka ita kanta bid'ar ta nuna maka Allah daban manzon Allah daban dan in har Allah da annabi ɗaya ne to bai kamata a samu ranar haihuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba dan shi Allah lam yalid wa lam yulad to ya kamata manzo Allah shi ma ya zama lam yalid wa lam yulad amma manzo Allah yana da mahaifiya ko bai da ita yana da mahaifi ko bai da shi kaga yulad an haife shi bai zama wa lam yulad ba sannan yana da yaya ko bai da su bai zama lam yalid ba kaga yanzu da Allah da annabi anan sun bambanta a siffa Allah lam yalid wa lam yulad manzo Allah kuma ba lam yalid wa lam yulad bane shi manzo Allah shi walada wa wulida ya haifa kuma an haife shi Allah kuma bai haifa ba kuma ba haife shi ba ba haife shi ba manzo Allah kuma yana da mata ai tarihin manzo Allah ma ba zai cika ba in ka kawo tarihin manzo Allah kaf baka sa tarihin matansa ba tarihin bai cika ba bai cika ba amma Allah fa yana da mata badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba Allah yace tayaya za a ce Allah na da da bayan Allah ba shi da mata kaga ya kore makansa abu biyu anan shine na farko shine bayi da da to ma ya za a yi a ce yana da da bayan bayi da mata kaga ya kore makansa ba da ba kuma me ba mata manzo Allah kuma in kace bayi da mata bayi da da nan kuma kai ƙarya Allah in kace na da da na da mata nan kuma kai kafirci kai kafirci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cika ba sai ka tabbatar yana da ƴaƴa yana da mata imaninka da Allah ba zai cika ba sai ka tabbatar bayi da da bayi da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli ƴar Fatima yace Fatima bid'atun minni Fatima tsoka ce daga jikina wani bangare ne nawa yasurruha ma yasurruni ma yasurruha wa yubghiduni ma yubghiduha duk abin da ke faranta mata yana faranta mu duk abin da ke bakanta mata yana bakanta mun kaga manzo Allah yana nuna yadda yake son Yassa Fatima shi kuma Allah daga cikin kalmomin da ke fusata Allah kace yana nada kace yana nada hasali ma Allah yace ma in aka ce Allah na nada to sama ta takan yunkuro kaman za ta tsage takadu samawatu yatafaddalna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhillul jibalu haddad sama takan yi kaman ta kekkece kasa takan yi kaman ta tsatsage ta burma da mutane duwatsu suka yi kaman su rikito su nike dan me Allah ya ce an da aulir rahmani walada dan sun ce Allah na da da wama yan bagilir rahmani an yattakhidha walada bai dace a ce Allah mai rahama na da da ba yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda suke sama da kasa to za su zo gaban Allah ne a matsayin bayi kowa zai je wajen Allah ne a matsayin bawa so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Yassa Fatima in ka zage ta to wannan zai iya fidda kai a musulunci sukanta ko zaginta cin mutuncinta zai fidda kai a musulunci shi kuma Allah ya ce masa na da da wannan kadan ka fita kai tsaye kai waje kaga anan ai ka gane ar-rabb rabbun wa rasulu fa abdu anan ma kadai ka gane Allah Allah ne manzon Allah bawan Allah ne anan ma kadai ka fahimci haka amma kuma duk da kai dan bid'a wai fito yace maka wai 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 Allah da manzon Allah ɗaya ne wai hasali ma wai tauhidin ka ba zai cika ba wai ya sai kai da Allah da annabi ɗaya ne to ina tauhidin yake anan ina tauhidin Allah ya kyauta saboda haka duk wanda ya mutu da shirka duk wanda ya mutu da shirka wallahi zai shiga wuta kuma in ya shiga wuta zai dawo ma har abada ba zai fito ba har abada ba zai fito ba eh har abada ba zai fito ba matakin farko da Allah yake fara dubawa shine tauhidin ka san manzon Allah da kake ba zai amfane ka ba sai kana da tauhidi sai kana da tauhidi eh sai kana da tauhidi shi yasa laga wani mara hankali wai yana wai tauhidin banza in ba san manzon Allah subhanallah subhanallah mu kuma kaga da tauhidin da san manzon Allah duka namu ne da haka duka a cikin su a wajen mu ba banza san manzon Allah ba banza bane tauhidi ba banza bane eh duka ba banza a wajen mu amma daya baya yiwuwa sai da daya kariya kake kana san manzon Allah ba tauhidi kariya ne kariya ne kariya ne kana tauhidi ba san manzon Allah kariya ne bai yiwuwa dan in kana son manzon Allah ba tauhidi to ya kar manzon Allah kake in baka da tauhidi kana ya kar manzon Allah ne dan manzon Allah ya kawo tauhidi ne to idan baka da tauhidi to ka taya kafiran maka ya kan manzon Allah ne dan abinda suka ce shine aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu ka zo ka ce mu bar duk bautan duka waɗannan allolin mu kuma bautan Allah daya so in baka da tauhidi ka taya su ya kar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka sunan kana son manzon Allah aikin banza ne suna ne san manzon Allah ba na gaskiya bane ba na gaskiya bane amma san manzon Allah na gaskiya kan bai zama banza bai zama banza amma akwai san manzon Allah na iddiai fadi da baki korafi amma ƙarya ne to wannan na banza ne shi wannan na banza ne wannan na banza ne saboda haka dole ne mutun ya tsaye akan tauhidi da haka in mutun ya mutu da imani to koda ya mutu yana aikata wasu laifuffuka to ba a kai shi wuta ballantana a dawo mata shi a wuta saboda haka koda mutun ya mutu yana zunubi bai tuba ba in dai ba shirka bane to Allah in yi gada ba yana iya yafe masa ba'da allaqullaha adifina mu'minina bayan sun gamu da Allah in sun gamu da Allah suka yi wato itirafi suka yadda da zunuban da suka yi suna kuma masu imani wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi to suna karkashin mashi'ar Allah da hukuncin Allah in sha'a ghafara lahum in Allah ya soye musu gafara wa afa anhum bi fadlihi ya yafe musu da falalansa ya musu afuwa kama qala kama zakara azza wa jalla fi kitabihi kamar yadda Allah ya ambata a cikin littafin sa da yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki yace Allah yana gafarta abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama duk abin da ba shirka bane to Allah madaukakin sarki yana gafarta shi ga wanda ya ga dama wa in sha azabahum fin nari bi adlihi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama idan Allah ya so yayi musu azaba da wuta wannan kuma adalcin sa ne adalcin sa ne kamar yadda muka ambata shi Allah abinda bawa zai roki Allah shine ka roki Allah yayi maka mu'amala ta falala ba mu'amala ta adalci ba dan mu'amala ta adalci ba za ka yi labari ba mu'amala ta adalci shine a zo a dauko sallolinka da istighfarinka da ayyukanka a saka aljanna a gefe a saka ibadunka a gefe a auna farashin su sun kai a baka aljanna in ba su kai ba to ayi wuta da kai wannan shine adalci ba kari a dauko zunubanka a ga zunuban sun kai ka tafi wuta to ba maganan gafara ba yafiya yayi wuta da kai to wannan adalci kenan amma falala shine ga zunuban nan sai a bujiro da su yace kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza yanzu me kake tsammani Allah ce to na yafe maka to an yafe to ayyukan ma kuma ba su kai ka tafi aljanna ba to sai a cika maka kaga ladan aikin da kai an baka shi cikakke sannan da bai kai ka samu abin da ake so ba sai ka kara maka shine li wa fiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli Allah ya cikata musu ladan su daidai sannan ma ya kara musu daga falalansa. Saboda haka abinda bawa zai roki Allah shine Allah ka bani falalanka ba adalcinka ba. Idan adalcin Allah kan ba wanda zai kai labari a ciki. Babu. Saboda shi adalci tit for tat ne ba daga kafa. Kar kai in kai kuma ba sassauci. To wannan shine adalci. Shine adalci. Idan an rubuta cewa duk wanda yayi kaza za a bashi bulala 10. To adalci shine in kai kar a kara ma daya akan 10 nan. Kar kuma a rage ko daya daga 10. Wannan shine adalci. Wannan shine adalci. Amma falala shine a yafe maka. Kar a yi maka. Sannan a baka kyauta ma bayan yafe wanda aka yi maka. To shine irin mu'amalan da Allah ke ma bayinsa mu'amala ta falala. In mutun yayi zunubi, in ya tuba, to sai a warware zunuban a goge su kaf. To inda aka cika da zunuban, maimakon a ban shi blank, sai a maye gurbin su da ayyukan alheri. Shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Saboda haka malam yace thumma yukhrijuhum min hadhi rahmatihi. Sannan bayan Allah madaukakin sarki ya shigar da su ta saboda adalcinsa, to kuma sai ya fito da su saboda rahamansa, tausayinsa. Wa shafa'ati shafi'in min ahli ta'atihi, da kuma ceton masu ceto cikin waɗanda suka tsaya akan biyayya ma Allah. Kaga wannan bayani ne akan cewa akwai ceto ran tashin kiyama, amma ceto sharuɗansa guda biyu ne. Dole sai ya cika waɗannan sharuɗan. Na farko kafin sharuɗan shine dole ka yadda cewa ba wanda yake da mallakan ceto in ba Allah ba. Qul lillahi shafa'atu jami'a, ce da su mallakan ceto gaba ɗaya na Allah ne. Ceto dukansa mallakan Allah ne. Na biyu kuma shine ka sani cewa wanda zai yi ceto dan tashin kiyama ba wanda ya isa yayi ceto sai an bashi izini. Ba wanda ya isa yayi ceto sai an bashi izini. Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la, ceto ba zai yi amfani ba a gaban Allah sai wanda Allah ya ba mu izini. Sai wanda Allah ya ba mu izini. Wannan shine sharadi na farko. Ba daga tashin alkiyama kawai mutum zai fara ceto bane, a'a. Sannan na biyu kuma shine idan an nuna wani aka ce zai yi ceto, to ba ceton zai fara yi ba sai kuma a nuna masa waɗanda ake so ya ceto. Shine la yashfa'una illa liman iltaba, ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi. Saboda haka da mai ceton da wanda za a ceton duka nuna su za a yi, nuna su za a yi. Za a ce wane zai yi ceto, sai a ce to ka ceto da wane da wane da wane da wane. To yanzu idan kana da hankali, yanzu misali na farko dai kokari za ka yi ka dage da ibada da addu'a, Allah ya sanya ka cikin masu ceton, ya sanya ka cikin waɗanda su ne za su yi ceton, ba waɗanda za a ceto su daga wuta ba. Sannan na biyu shine in ma baka zama cikin masu ceton ba, to yanzu idan kana da hankali ga wanda zai yi ceton, ga wanda zai nuna waɗanda za a ceta. In kana da hankali kana so a cece ka tsakani da Allah, wanda zai yi ceton za ka kama ko wanda zai nuna waɗanda za a ceta? Yanzu aka ce misali wani alhaji ya kawo buhuhunan shinkafa masallacin, sai ce araba, sai ce liman ya tsaya a kai araba, sai turo wani media essay ɗinsa ko wane ne ɗinsa ya zo shi kuma shi zai zaɓi waɗanda za a ba su. To sai aka tsaya ga liman nan a gaban buhun shinkafa, ga kuma shi kuma wannan da takarda da biro, sai ya tura ka kafin liman ya baka. Yanzu idan kana da hankali kana so ka tsallake da wuri a samu a mika maka, zagayewa za ka yi ka samu liman ko kuma za ka zagaya ka samu wanda zai tura ka a baka? Ai in ka zo wajen liman ka ce liman a bani buhun shinkafa, ya ce an turo ka, a to koma ka biyo layi. Mun fahimta ku? Saboda haka wanda ya kamata ka rike shine wanda shine zai nuna, shi wanda zai yi ceton fa shi a karan kansa bai da iko a kansa sai an nuna shi tukunna, ba shine zai nuna kansa yayi ceton ba tukunna. a karan kansa sai an nuna shi tukun. So idan an nuna shi kuma ba shine kuma zai ceci wanda ya ga dama ba, sai a ce an kallama ka za ka yi ceto, sannan kuma ga waɗanda ake so ka ceto. To kaga in kana da hankali sai ka kama mai nunawan ba mai ceton ba, sai ka kama mai nunawan. Wannan shine abin da ya dace. Amma ka je ka kama kafan sauro ka rike wani wanda na farko maganan zai yi ceton ma zato ne, zato ne ballantana kuma ka samu tabbacin zai cece ka. Wannan ai hayaniya ce kawai da hauka. Baka ga wani sahabi da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ga manzo Allah suna zaune, sai manzo Allah ya ce da shi sal yi tambaya, sai ce ya manzo Allah ina roƙonka in zama makwabcinka a gidan aljanna. Manzo Allah ya ce mai tambayi wani abu bayan wannan, ya ce a wannan dai ita ce damuwata. To ga kaga annabi kan an ce tambaya, me zaka tambaya da ya wuce wancan? Sai manzo Allah ya ce da shi to fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, in kana so in cece ka to ka taimake ni akan kanka wajen yawan sallah, wajen yawan sujjada. Ma'ana ka kama aiki to ka rage min aiki, ni kuma in nazo to sai a nuna ka sai in cece ka saboda kayi me, saboda kayi aiki. Amma ba wai tsuran dogaro da ceton ba, ai in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, tunda gashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan manzon Allah ne ke raba aljanna ko raba ceto, yana ce ina roƙonka makwabcinka in zama makwabcinka a gidan aljanna, sai ce an baka. Ba shikenan ba, sai ce an baka shikenan. To amma sai ya ce ka taimake ni akan kanka, ka dage akan ibada, ishara ce izuwa ga cewa in ma za a cece ka fa sai kai aiki ba, in za a cece ka ma sai kai aiki, ba zama za ka yi ka ninke kafa ba. A kawo maka wata tatsuniya a ce wani zai zo yi smuggling da kai, duka Allah bai gane ba. Wani zai zo yi da babban riga mai aljihu 70,000. To yanzu abin da ya kamata ka gane shine, in dai wani ya tashi da babban riga, ya tashi da riga nan tashin kiyama, to Qur'ani ya yi ƙarya. Dan Allah ya ce wa kama bada'ana awwal khalqin nu'idu, irin yadda muka faro farkon halitta haka zamu dawo da ita. Duk wanda ya zo duniya a farkon halittar sa yake zuwa sarada yake zuwa. To in ka tashi da kaya, ya nuna wannan ayan ta yi ƙarya kenan. Wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, Allah zai ce gashi kun zo mana tsuranku kamar yadda muka halice ku a karan farko. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, duk abinda muka baku a duniya kun bar shi a baya, har da babban rigan shi ma ka bar shi a duniya, ka bar shi a duniya. Manzo Allah kuma ya faɗa cewa innakum mahshuruna yawmal qiyama hufatan uratan ghurla, za ku tashi ran tashin kiyama wato tsirara ba kaciya ba takalmi. Ana shi sace ya Rasulullah haka za a tashi, annisa'u wal rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd, maza da mata sashi na kallon sashi, ai da ji kunya ai ya kamata in an je a ware wajen maza daban wajen mata daban. Manzo Allah ya ce ya ba yabnata siddiq al'amru ashaddu min an yuhimmahum zaka, ai lamarin ya wuce ka tsaya gane wai mace ce a kusa da kai, an wuce wannan matsayin. Ai ana zaune lafiya ne ake gane wane namiji ne wane mace ne, ana zaune lafiya ne. Yanzu ka dauka a duniya gobara takan tashi ka ga yadda mutum yake kwance, daga shi sai dan kanfai ya debo da gudu ya fito, bai ma an karo zai fito ya ga mutane ba. Wannan fa gobaran duniya ce, gobara ce wannan ta duniya. Wata bata san lokacin da zanin ta zai kwance ba, ta fito da gudu. Saboda me? Wannan gobara ce ta wutan duniya. To ga wutan jahannama kana hangowa da linzami 70,000 sau 70,000, ina kake gane wai wani wai mace ce a gefenka? Wa ya san wannan? Ai ba wanda zai gane wannan ai. To wai a wannan yanayin da ake cikin tashin hankali, wai wanda ya ce maka wai zai zo da babban riga wai ya wuce. Duka annabawan Allah ulul azmi minar rusuli kabdu wanda aka bi ta kansa sai ce nafsi nafsi idhabu ila ghairi, yace yau kan tafi karfi na ku je wajen wani. Shi kuma wani koyi sai debo yu yafi annabi Musa daraja, yafi annabi Isa daraja, yafi annabi Ibrahim daraja, yafi annabi Nuhu daraja, duk wadannan annabawan kab ya bi shi daraja, ya ma fi manzon Allah daraja. Dan shi manzon Allah in an zo wajen sa zuwa zai yi yayi sujjada yayi bi Allah. Allah ya ce dago kanka tambaya a baka, roka a baka, nema ce tan wanda kake so a baka. Su shi kuma da yake yafi annabi daraja, shi ba sai ya tambaya ba. shi ba sai ya roka ba. Eh, shi dai ba kawai zai ta yi. Ita jidan mutane yana kai su aljanna. Babbar riga mai aljihu 70,000. Kowane aljihu na daukan mutum 70,000. To duka yan tijjaniya mutum nawa ne? Ta gani. Wani kawai ya dauki wata karama ya ba ma kansa, duk wanda ya kaunace shi ko ya gan shi ko ya so shi, to wannan zai tafi aljanna ba shakka. Bayan kuma akwai wasu sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya saukar da aya ce ƴan wuta ne su, tabbati ya da abila habib. A gari ɗaya suka rayu da annabi a zamani ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya ce sai ya sula narin za ta laha, zai shiga wuta. Ba shi ba, wa mur'atuhu hammalatul hatab, har ma da matarsa duka sun rayu da annabi a zamani ɗaya, amma Allah ya ce ƴan wuta ne su. Shi kuma wani wali da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma kana ganin sa ka zama dan aljanna, ba sharadin imani a ciki shi na shi. Kana ganin shi ka zama dan aljanna, kuma ko shakka babu. Kuma wai manzo Allah ne ya bashi wannan daraja, saboda haka yanzu manzo Allah ya ba mu shehi darajar da ta fita shi. Ai, inda ganin mutum na sawa ne shiga aljanna, da bai kamata a samu wani kafiri a zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata duk su Abu Jahal yanzu Abu Lahab a aljannan ma Firdaus ya kamata, Firdaus ya kamata, saboda su suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ɗaya da annabi. Sun ga manzon Allah ya gansu, sun faɗa manzon Allah ya mayar, manzon Allah ya faɗa sun mayar. Akwai kuma dangantaka na jini, nasaba, wasu baffanninsa ne, wasu kawunnansa ne, amma Allah ya kai su wuta. Sai wani ƙirƙirarren waliyi wanda bai da lasisi, shi kuma duk wanda ya gansa shikenan an ba shi lasisin shiga aljanna, kuma in ya shiga ba fitowa. To ka san in mutum ya yi nisa da karatun tauhidi, to nan ne za a halakar da shi. In mutum ya yi nisa da karatun tauhidi, to wala ba zai kai labari ba. Duk wata hayaniyar da aka ɗebo za ta tafi da shi. Amma in mutum ya karanta tauhidi ya san Allah, to ba wanda zai zo da wata hayaniya ya ɗebe shi raba shi da Allah. Babu. Wallahi. Ka gane Allah ka zauna lafiya. In Allah ya tsaya maka, to kowa ya kware maka baya, aikin banza ne. Kowaye in ka tsaya akan tauhidin Allah kuma, wallahi in duk duniya za su yi fada da kai, kai ne mai nasara. Kuma in ka ɗauki bid'a da shirka, za ka ga wato kuri ne kawai da hayaniya suke tasowa a karan farko, amma ba abin da suke iya taɓukawa. Yanzu wannan hayaniyar da suke ta yi a kan malam lawal tarayyum, suna cewa ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi kaza ya yi kaza, suna ta ihu, suna ta hayaniya. Abin nan fa mai sauki ne, ihu da hayaniya duk bai taso ba. Magana ce ta karatu, zubiban ƙwarya ta fuskan dalili ake yi. Sai ku zo a zauna a tattauna, ba tsayawa da kai daga nan Bauchi kana ihu kana hayaniya kana shirmen banza da shiridi ta ba. Ba abin da kai tashi za kai ka tafi Kano ka je ku zauna. Amma ka tsaya daga nan Bauchi kana ihu kana hayaniya kana wasu maganganun banza da wofi, wanda kai kinka kasan ƙarya kake yi, ai, wai wani yana cewa wai Ahlus Sunna, wai saboda wai mun ga ƴan ɗariƙa suna tare da annabi ne, to wai haushinsu da muke ji, wai shine haushinsu ya dosa ni annabi, shi ma annabi muke kinsa. Wannan ita ce maganar da ya faɗi. To amma saboda rashin hankali shi wanda ya yi maganar, ka san shi wawa, in shi wawa ne ya ɗauka, kowa ma wawa ne irinsa. Shi mai maganar ya manta cewa shi ne fa ya zo ana maganar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki Dr. Muhammad Sani Umar rijiyar lemu ya zazzage shi, ya masa irin iyacin mutuncin da zai yi. Da ya zo kan malamar Tijjani Yusuf Guruntun, sai ya ce ya ci albarkacin sunan Shehu Tijjani, da haka ya ɗaga musa ƙafa. To amma saboda shi annabi ba bakin komai ba ne a wajensa, wannan Muhammad Sani bai ci albarkacin sunan annabi Muhammadu ba, saboda shi a wajensa manzon Allah bai da alfarman da za a ci albarkacin sunansa. Amma Shehu Tijjani fa yana da wannan darajar agunsa. Sannan asalin sunan Ahmad sunan wane ne? Sunan manzon Allah ne. To amma saboda manzon Allah bai da daraja a wajensa, bai kalli sunan a fuskan sunan manzon Allah ba sai kalli sunan a fuskan sunan mai daraja a wajen sa shine Shehu Tijjani
kuma wai aka wannan yayi wai yana kururuwa wai saboda an gansu da annabi ne wai haushin su ne sai ake jin haushin annabi
wanda kai manzon Allah bai da darajar da wani zai ci darajar sunan sa a wajenka amma shehun kai yana da wannan darajar kuma har kai magana wai kaunan ai ya kamata in zaka daga kafa mu wani don sunan sa to ya kamata duk wanda aka ce sunan sa Muhammad ya kamata kai shi bi ko bai kamata ka ce komai ba sai ya kamata a jika sai amma saboda matsiyaci ne shi manzon Allah bai da daraja a wajen sa to wannan bai ci darajar sunan manzon Allah ba
kaga wannan bai kamata ba kuma ai maganan magana ce a fili shi abin da yake cewa shine shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa da darajarsa ya wuce a ce sai ka kago masa karamomin ƙarya kafin a gane darajarsa ya wuce haka in kaga ana kokarin kago karamomin ƙarya dan a nuna darajar mutum to mutumin bai da darajar ne amma in yana da daraja to zallan na gaskiyar sun wadatar yanzu ka karanta tarihin manzon Allah ka karanta shama'ilul muhammadiyya ka karanta ash-shifa na al-qadiyyar ka ga siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zalla sun ishe ka ka gane manzon Allah ka so manzon Allah ba sai an hado hadisan ƙarya an ce an haifi manzon Allah da kwalli an haifi manzon Allah da kaciya an haifi manzon Allah da yankakken cibiya wannan duka hadisan ƙarya ne waɗancan ingantattun sun isa su nuna darajar manzon Allah ba sai ka kago wannan na ƙaryan ba sannan kuma duk abin da yake mu'jiza ne na manzon Allah to in an bawa manzon Allah ba a ba ma wani yanzu a haifi mutum da kwalli ba sabon abu bane ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har yanzu a haifi mutum da kaciya ba sabon abu bane a haifi mutum da yankakken cibiya ba sabon abu bane shine maganan da shi mallau yace har dabbobi ma ana haihuwansu da kwalli to shine wannan magana suka ce wa ya kamanta haihuwar manzo Allah da haihuwar dabba da masulani ai laifin sa dini shine jawahirul ma'ani da yake karantawa wai an ce wai an bugi buri da rani ya rasa me yayi wai da ya dogon tunani sai gano laifin tunda damuna yayi to shine laifin da yayi yanzu dama an fake da guzuma ne an harbi karsana dama target din ana ai tun kafin yanzu ai yana irin waɗannan karatuttukan to me yasa ba a taba cewa ya zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai yanzu da yake wannan dama ana neman inda za a kama shi eh yawa kuma target din shine shi wancan na filin mushe wanda ya zagi manzon Allah kuma aka zo aka hadu aka tabbatar ya zagi manzon Allah har da su din suka yi da ya zagi manzon Allah har da ƴan gidansu suka yi da cewa ya zagi manzon Allah aka je aka daure shi to suna neman masa abokin mutuwa ne eh din wannan shashashan a nan garin ai ya fada wai inda ba a kama lawal tarayum an daure shi ba to a sako Abdul Jabbar kaga ishara ce zuwa ga dama target din su kenan bai kamata a bar Abdul Jabbar shi kadai yana zama a gidan kurkuku ba to shine bari su neman masa aboki abokin nan kuma shi kuma Abdul Jabbar sarahatan ne abun a fili shi ma kuma bai isa kare ta cewa ya zagi manzon Allah ba to wannan ma me ya kamata ai in adalci za a yi yadda aka yi biyu Abdul Jabbar aka ba shi uzuri aka zo aka yi mukabala kafin aka daure shi to wannan shi ma ba kira za ku ya daure shi ba kira za ku yi cewa a zo a yi mukabala kira za ku yi eh duk da naji kwamitin shura na jihar Kano ta ce wai za a yi mukabala mutane suna ta ruduwa wai mafiya yawan ɗan kwamitin shura na jihar Kano wai MBDA ne suna ta wai hankalin su ya tashi na rantse da Allah in Iblis ne jagoran shura na jihar Kano wallahi bai sai ka da mallam ba yawa
kamar yadda mu misali yanzu za a iya cewa to ana karar jawahir ma'ana
shine bayani
a
daina buga shi a daina sai da shi a daina buga shi a daina sai da shi to ba zai yi ba babu hujja ba dalili kuma wallahi kaga mu abinda muka ce kaga shi Abdul Jabbar da aka kore shi ba gidan kurkuku aka kai shi ba to wallahi mu mun yadda in aka samu mukabala da mallam Tulayum
yadda muke da yakini da ahlus sunna muke da yakini da Allah wallahi mallawa in ya kasa kare kansa ba gidan kurku ku muke so a kai shi ba a kwantar da shi a wajen a yanka shi akwai mu ba gidan kurku muke so a kai shi ba a kwantar da shi a gun a yanka shi kuma in sun isa su amsa wannan cewa duk wanda yazo kare wannan ƙaryan duk wanda ya kasa ba kada ka shi gidan kurku a harbe shi a wajen ya mutu in sun isa su amsa wannan kana ganin akwai malamin da cikin su dai amsa wannan to wai karshe wai da suka kare wai sai alƙarmawu yace wai wai ba su da hujja wai amma su raba Allah ya sa 70-70 tsakanin zawuyoyi ko wani zawuya shi Allah ya sa 70-70 ana maganan hujja maganan addini ake Allah ya sa ba za ta yi amfani ba maganan addini ake yi hujja ake magana ku zo ku ba maganan wannan 70-70 ake magana ba mu wajen aya ko wajen hadisi ba ma bukatun sai kun kawo hadisi 70-70 hadisi ɗaya muke so Allah ya sa mu wani lafiya domin kuma dama kiran da muke kenan mu wannan muqabalan ita muke so ai wannan muqabalan ita muke so ai shine iya adalcin da gwamnatin jihar Kano za ta yi mana ai muqabala ai yawa ai yawa iya abin da za a yi kenan a zo na ai muqabala idan a ƙaryen su ai sun ce an kama shi ne kuma iya abin da aka yi menene gayyatansa aka yi wuni guda mai kyau bai yawo wajen ba ai dai duk muna kallon su muna bibiyan su taki bayan taki ai saboda haka Allah ya kyauta Allah ya shirya to dama usulubin dan bid'a kenan duk in dan inda dan bid'a ke inda bai sharri ba to ba shi bane in dai bai sharri ba to ba shi bane duk inda dan bid'a yake kuma suna cewa ana kafulta mutane a daina kafulta mutane kuma hakikatan suke kafulta mu dan duk wanda ya ce maka baka san manzon Allah to automatic ya kafulta ka dan in dai baka san shi to baka yadda da abin da yazo da shi ba to ya kafulta ka to kaga maganar a daina kafulta mutane daga wajen shi ya kamata a fara daga wajen shi ya kamata a fara kuma su ne kullun ba kwa san manzon Allah kuma su ne kullun kiyayyen manzon Allah ke bayyana ayyukan su da furucin su kullun wanda a cikin su ya kace wanda yace ku daina ma bata lokacin ku wannan abin da muke ko manzon Allah ne ya dawo yace kar mu yi wallahi sai mun yi eh yawa ai abinda zaka gane shine ai yanzu da aka kure su a hujja sai su dauko hoton da tsanin rijiyar lemu ko hoton mallan Tijjani guruntum sai su hada da hoton akuyoyi waye su ce wai yanzu aka ce ba wata daraja bace da tsanin rijiyar lemu na da gemu bunsuru ma tana da gemu saboda rashin hankali shine wannan maganar ya kasa gane in har wancan maganar ta mallawan zagin annabi ne to ga asalin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam din asalin inda aka samu sunnar gemu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin inda aka samu sunnar gemu to in har wannan ya zagi manzon Allah to ga asalin wanda ya zagi manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam din maganar an haifi manzon Allah da kulli wannan zato ne hadisan masu rauni ne amma batun annabi na da cikakken gemu hadisai ne ingantattu saboda haka in har ka ce din an haifi manzon Allah da kulli an ce an haifi a tunkiya ma da kulli an zagi manzon Allah ne to in ka ce wani na da gemu bunsuru na da gemu kai ne asalin wanda ka zagi manzon Allah asalin wanda ka zagi annabi kenan duk waɗancan maganar an haife shi da kulli magana ce mai rauni magana na da gi magana na da gemu kuma kai ma baka isa ka Musa ba kai ma baka isa ka Musa ba Allah kyauta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته